أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة Wabarakatuh kepada muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akan yang dah saba yau uku ga watan Sha'ban. Hijran Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 wanda yazo daidai da 24 ga watan 2 2023 Gregorian calendar. Ta mu ci gaba da karatu mai albarka na hadisi a cikin wannan littafi mai suna Muhtasar Sahih al-Bukhari wanda aka fi sanin sa da suna At-Tajrid as-Sahih li Ahadith Jami' as-Sahih. A yau insha Allah za mu saki tashi sabon babi. Babin da yake magana babun idza hadara ta'amu wa qimati salatu. Babin da yake magana akan cewa idan abinci yazo kuma aka tada ikamar sallah menene zai faru lokacin da ya kamata ai sallah yayi kuma lokacin cin abinci har yanzu yayi to me ya kamata a ce daya wato kenan ya faru hadisin wannan babi shi ne hadisin da aka rawaito daga Anas Anas ibn Malik Allah madaukakin sarki yadda shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza quddima ta'ashau idan aka gabato da abincin dare fabda'u bihi to ya zama kun fara da shi qabla an tusallu salatul maghribi kafin ku yi sallah ko kafin ku sallaci sallah ta mangariba wala ta'ajalu an asha'ikum kada ku wato kenan gaggauta sallar wato kenan gabarin abincin ku ai wato kenan ma'ana lokacin da aka kawo abinci na dare tunda yace al-asha al-asha shine abincin dare fatur abincin safe ko al-ghada abincin rana to na dare kuma ana kiran sa al-asha to da ka idan aka kawo al-asha Allah kaman yana nuni cewa al'adar su sukan kawo abinci kafin sallar magriba tunda anan yace qabla an tusallu al-magriba ku fara cin abincin kafin wato kenan ku sallaci sallar magriba wannan malamai sun maganganu da daman gaske akan wannan hadisi wanda yake nuni cewa makasudi shine kar mutum ya shiga sallah ga abinci kuma yana tsammanin cin abincin zai iya wato kenan raba hankalinsa biyu hankalinsa yana kan abinci hankalinsa kuma yana kan sallah haka sai rasa wannan ne daya zai iya samun rafkanuwa ko zai iya samun karancin natsuwa a lokacin da ake sallah sannan hadisin yana nuna mana kaman mastawa na mutane wa'ansu tunda musulunci in Annabi sallallahu alaihi wasallam zai magana yakan la'akari da duk duniya baki dayan ta ne wani lokaci zai iya yiwuwa a lokacin da aka kawo abinci mutane suna da tsananin bukatansa don haka kara ta kura a ce sai an yi sallah a zo a ci sai a ci abincin sai a yi sallah hakan nan Abdullahi dan Umar yake malamai sun kasu kashi-kashi wasu suna ganin cewa wannan din ana daukansa a babin nadab shine mustahabbanci ana ladabtar da mutane ne su ci abincin sai su yi sallah amma kamar mutane kamar su Abdullahi dan Umar sun dauke shi kama a wajen wajibci ne saboda sun dauki wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam a babin wajibi don haka Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki yadda da shi inda yana cin abinci aka kira sallah ko aka zo aka fara sallah to ba zai gaggauta cin abinci ba zai ajiye cin abincin nan ya tafi ya je sallah ba sai ya gama don haka alamai suka kasa shi kashi-kashi wato kenan gwargwadon bukata idan har ba matsala to shikenan sai ai sallar sai a ci abincin amma in mafi rinjaye mutane suna da bukatan abincin to sai a ci abincin wato kenan sannan sai ayi sallah din idan mun dauke shi a babin nadabi kenan in kuma mun tsananta to duk lokacin da aka kawo kenan sai a ci amma kamar hadisin yana nuni cewa ga abincin ne a shirye ba za a tsammanin abincin da jiransa kuma za a yi ba idan jiransa za a yi sai a gabatar da wato kenan sallah Ibn Hazm az-Zahiri ya tsananta kan wannan lamarin yake cewa idan mutum aka kawo abinci sai ya fara yin sallah sannan ya zo ci abincin to sallan ta baci wallahu ta'ala a'ala Allah ta'ala a'ala akan wannan malamai sun gina fikihu da yawa bayan ba abinci kadai ba duk abin da zai shagaltar da mutane gabarin sallah to ana iya ajiye sallar a jinkirta ta ayi wannan abun sai a zo a yi abu saboda a shiga cikin sallan nan da zuciya wadda take da wato kenan sakwasakon activities ta haka wani lokaci idan kusa abuwa sun faru sai ka ce to mu jinkirta sai lokaci kaza ba dai kawai saboda a gama da wannan abun hankalin kowa ya dawo jikinsa sannan sai a yi sallar ya zama annabi saboda ai ta sallah ana son nutsuwa cikinsa idan ya zama an yi sallar babu nutsuwa sai ya zama wato kenan maqsudin da ake so a cimma din ba za a same shi yanda ya kamata ba wallahu ta'ala a'ala amma dai banda Ibn Hazm an san wani mutumin da ya sake cewa in mutum ya ci abinci in mutum ya sallah sannan ya je ya ci abinci sallan ta bace ba wallahu a'lam babu man kana fi hajati ahlihi wa uqimati salatu fa kharaja babin da yake magana akan wanda yake kan wani hidima na iyalansa haja anan yana nufin wato kenan hidima mauna kana cikin gida kana ma iyalanka wasu abubuwa na hidimar gida na yau da kullum saboda tana Aisha Allah madaukakin sarki da dai take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne kamar mutane yana dinke takalminsa da kansa yana dinke rigunansa da kansa ya yi faci in sun yage yakan yi wa kansa hidima ya ɗeba ma kansa ruwa kaza kaza wani lokaci yakan taya iyalansa ayyukan gida irin wanda wato kenan ya ga ya kamata ya taya su to idan yana cikin wannan aikin shikenan dauki misali a ce ga ruwa a famfo yana ɗiba yana zubawa a randa yana cikin yin wani abu makamancin wannan ko yana musu faskare na icen da za a yi abinci da shi ko kuma yana wanki akan wasu abubuwan da suka shafi abin ko yana dinke rigarsa ko rigar iyalinsa ko wani abu makamancin wannan sai ya zama lokacin sallah yayi ko to shine yana cikin tsananin yana tsakiyar wato kenan bukatan abin da fa kimatu salatu sai aka tara sallah to kharaja sai ya fita sallah ai anna Aisha radhiyallahu anha annaha su'ilat an tambaye na Aisha anan nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yasna fi bati menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiwatarwa a cikin gida qala sai take cewa kana yakunu fi mahinati ahlihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin wato kenan dawainiyar mutanen gidansa dan haka mihina anan ita take fassara mana da haja da take saman babin babin man kana fi hajati ahlihi ko yawa saraka yanzu wannan hadisi ya fassara kansa kenan haja ba kullun ne take da ma'ana guda daya ba bukata ko dawainiya ko wani abu makamancin wato kenan makamancin wannan to tace yana cikin dawainiyar iyalansa ta'ani kidmatu ahlihi kaga malamai da suka dada fassarawa haja anan da mauna anan gurin da ta fada abinda ake nufi wato kenan yana ma iyalansa hidima yakan musu wannan ya musu wannan yakan musu wannan wato kenan ya musu wannan na iyaka irin abubuwan da ya kamata wato kenan a ce shi ya dauke da wannan sai to idan yana cikin wannan yanayin fa idza hadaratis salatu idan sallah ta halarto lokacin sallah ma'ana yayi kharaja ila salati sai ya fita sallah sai ya fita sallah me wanda yake nufi kamar yana nufin mubasharatan sai mu bayyace shi zamu kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wani hidimar a cikin gida hakan yana zaman sa da alwalarsa da an kira sallah sai ya fita kawai ya tafi masallaci zai iya nuna mana haka idan mu bayyace shi haka yaruwa bace zaman gida da alwala wani abu ne da ke shi ma ana son sa sai da kai ka zama kamar wani batir da ake cewa ever ready duk lokacin da aka abin nan ko kuma zai iya nuna mana cewa idan yana cikin wata hidima a cikin gidansa da yanayin hai'an da yake da ita, suturar da take jikinsa da wani abubuwan da yake tattare da shi, da an kira sallah, haka yake fita. Kun gane? So imma dai yana nuna mana cewa za ka iya ibada da kayan da kake hidima a cikin gidanka, ka fita masallaci ka jefa sallah ka dawo, ko kuma yana nuna mana cewa zama a cikin gida kullum a cikin tsafta, kullum a cikin shiri. Wanda kuma ba lallai ne haka ba, tunda kamar yadda hadisi ya nuna cewa yana cikin wata hidimomi ne na tsakar gida, ba kowace hidima ta tsakar gida ne take buƙatar kyakkyawan suturanka wanda za ka saka a jikinka ka fita da shi wajen abin nan ba. Wallahu ta'ala a'lam. Saboda wannan yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan da wani abubuwan na gidansa. Yanzu misali idan a ce wancan malamin ne zai fassara wannan, kana Annabi sallallahu alaihi wasallam ne babu man kana fi hajati ahlihi fa uqimatis salatu fa kharaja, ta rage zaman zai fassara shi ko ba bin jabin da nake nufi ba. Idan wancan mutumin ne zai fassara wannan babu man kana fi hajati ahlihi fa uqimatis salatu fa kharaja, to Allah zauka babu man sallabin nasi, babin da yake magana akan wanda ya yi malimanci a mutane, wala yuridu illa an yu'allimahum, ba kuma komai yake nufi ba face yana nufin ya karantar da su salatan nabi sallallahu alaihi wasallam, sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi, da kuma sunanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun gane? Ba lokacin sallah ba ne, ba azhar ba, ba la'asar ba. Ya tara mutane ce ku yi alwala, suka alwala a shiga sahu, a shiga sahu a kanya, a kanya, a kabbara, ya ma mutane limanci ya halatta haka ya karantar da mutane sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sunnata a cikin sallah. To haka ya halatta ko bai halatta ba? Amma Malik bin Huwairith, an karbo daga Malik dan Huwairith radiyallahu anhu, Allah madaukakin sarki ya dade shi, kala yake cewa inni la usalli bikum, wallahi ni ina muku sallah, ma'ana ina muku limancin sallah, wa ma uridu salata, kuma ba sallah nake nufi ba, ba sallah nake nufi ba. Usalli kayfa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, ina yin sallah irin yadda naga annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a yake yin sallarsa. Malik bin Huwairith da daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne, ko haka ne mun karanta a baya, yana cikin sahabban yara wanda suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, suka zanna suka training kamar wata daya ko kuma wani abu makamancin, ce musu ku tashi ku tafi gida, idan ku je gida gurin iyalanku za ku yi sallah, lokacin sallah ta yi wani mutum ya kira muku sallah, sannan kuma ku sa wanda ya fi ku karatun alkur'ani sallah. Ya ce da aka je gida sai a gani ne na fi kowa karatun alkur'ani, ni ne kuma dan karamin ciki, sai aka hutar da ni a lokacin ma bai fi shekara bakwai ba a haife, ya zama kun shi ne limami a garinsu. Mun gane? Da aka yara daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma daga cikin abubuwan da suke cikin zuciyarsa shine karantar da mutane irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga anan sai yake cewa, duk da cewa akwai ishkal inda yace inni la usalli bikum wa ma uridu as-salata, ni ina muku limanci amma bana nufin sallah. Idan mutum masu irin wancan fasaran suka zo su sai ne cewa kamar ba yayi sallah, ba sallah yake nufi ba, babu sallar a cikin zuciyarsa. To yanzu wannan ibada da aka yi ta ba nufin sallah ake ba, me matsayinta? Shi ko ba haka yake nufi ba? Shi yasa Imam al-Bukhari tun a wajen topic din sa yake cewa man yuridu ko la yuridu illa liyu'allimahum, abin da yake nufi shine ya karantar da su. Karantar da mutane sunna ma ke sallar sallah ibada ce, ba wai ana nufin ya kore sallar a zuciyarsa ne, a'a sallar zai yi kuma yana tsammanin lada, amma sallar ta karantarwa ya nuna ma mutane sallar ga mataki kaza ga mataki kaza daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza daga kaza sai har a ce ya kayan da abin kawai aikin sa kenan ya rika bi masallaci masallaci ya tare mutane ko ba lokacin sallah bane ya gwada musu practical aspect na sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ni mai jalla har yanzu ne yana nuna mana muhimmancin karantarwa practical kenan ko yawa kamar mutane bayani dalla 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 kusan tsarin da mai risala ya dauka kenan a rubutun risala in ka duba in ka karanta kawai da alari ijmawi iziya da askari na saman risala da su muktasab sallu sai tsarin zafi ta daban shi practical yake sai kai ruku'u sai ka dago daga ruku'u sai kai kaza haka mai babin abin nan littafin sai yake saboda la Allah malami ne na dalibai da ya kamata a ce ya so tunda ya ce yara ne yake so ya koya musu sallah asalin risalar ma ya rubuta ta ne yace liyan tafi a bihal wuldanu go dan yara kamar yadda aba maharaza ya rubuta masa can to ga yara mun karantar da sa'a alquran ya sun haddace muna so ka rubuta mana littafi akan sallaci to gashi yanda za a yi sai rubuta musu sai ya aika masa shi yasa ma yasa sunan littafi risala saboda ka practical aspect na sallar haka yake koyar wannan kaga kenan yana kan mazhabar Malik bin Huwairis Allah barkwakin sarki ya dade shi babun ahlul ilmi wal fadli ahqu bil imama babin da yake nuni cewa waɗanda suke masu ilimi waɗanda suke wato kenan masu daraja ta musamman ahqu bil imama to su suka fi cancanta limanci su suka fi cancanta limanci inda za a yi limanci to waɗanda suka fi kowa ilimi suka fi kuma wato kenan daraja da daukaka su ya kamata wanda shine abin da babin yake so ya karantar da mu yanzu anan yace ahlul ilmi sai yace wal fadli ko yayi abin da ake kira wai zikrul qas ba'd al am a malaman balaga ko yawa ka ambaci kace tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sakowa a cikin wannan daren da kuma mala'ika jibrilu to menene da mamace mala'ika jibrilu menene mala'ika ne amma da ka ambaci sunan mala'iku sai ka ware jibrilu shi shi kadai kai abin da ake kira ka ware wani bayan kai jami'i zikirul qas ba'd al am to wannan a balaga yana da matsayin sa yana nuna cewa wannan din a cikin waɗannan kuma special ne haka ne yawa shi mala'ika jibrilu a cikin sauran mala'iku shi special ne to kamar haka ne sannan sai ce waɗanda suke masu ilimi to ka tara duk masu ilimi ba kowane mai ilimi ne yake kame kansa ba ba kowane mai ilimi ne yake da kaza ba ba kowane ilimi yake da kaza ba in ka ce masu ilimi kan duka gama shikenan amma a cikin su kuma sai a nemi kuma har yanzu wanda yake da kamala fiye da ta sauran to yana samu irin wannan shikenan ba wai mujarradin kawai dan kai karatun alqurani shikenan sai ka wuce gaba ka ta buga mutane sallah ba ba kuma dan kai karatun ilimi sai ka wuce gaba ka ta buga a kai karatun alqurani kai ilimin kuma kana bukatan additional advantages akan wato kinan wannan ka fifici mutane to irin wannan mutane su ya kamata a ce su zama limaman mutane wannan shine abin da babu yake karantar da mu ana Aisha radhiyallahu anha hadith haka ne ko a cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ru'a Abubakar yusalli bin nasi a cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inji na Aisha Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku umurci Abubakar ya ma mutane sallah ku umurci Abubakar ya ma mutane sallah lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya ba zai iya fita masallaci ba a cikin sahabbai kan ni wane ne ba wane ne baya ne kan waye ba shi ba wane ne ba wane ne ba inda dukkan su malamai ne musamman wanda suke tare da shi amma a cikin malantakar tasu da sahabbantakar tasu da darajarsu da ilimin su da daukakar su da qur'anin su in akan sallah ne sai aka fifita Abubakar akan sauran sai ce mun ru Abubakar ya salli bin nas kuma to Abubakar sai ya ma mutane sallah wabi azhiru taqaddama wannan hadisi mun karanta shi a baya ko amma akwai cikin wannan ruwaya yake cewa qala sai tace qultu ya Abubakarin ko inna Abubakarin kai ko inna Abubakar idza kama fi maqamika lam yusmi'in nas, tace Annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar idan ya tsaya a gurin da kai kake tsayawa wani zai ma mutane limanci, ba zai iya jaddada mutane karatu ba, ba zai iya budan bakin sa yayin karatun da mutane za su ji su nutsu ba, min al-buka'i saboda kuka, kuka saurun kuka ne da shi in ya zo tsaya kuka zai. Dan haka famur Umara, kace Umar ya je ma mutane sallah, shi Umar yana da karfin hali, yana da kuma wato kenan dauriya, fali salli bin nas, kace Umar ya je ma mutane sallah, sayyidina Umar kenan ko. Fa qalat Aishatu, tana na Aishatu sai take cewa bayan ya sake cewa a ce Abubakar ya ma mutane sallah, fa qultu li Hafsata, sai nace ma rana Hafsata, quli lahu, ke Hafsatu ki je ki gaya masa, ta gaya awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hafsatu kuma yar gidan sayyidina Umar ne, kuma Aisha ta ce yar gidan sayyidina Abubakar ne, sai ta ce a gaya wa yar gidan sayyidina Umar, ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci babanta, ita ka aika mafibita ta aka yi ko babanta ne zai wuce, ta ce ki gaya masa, kuma ba wani aka ce abin nan ba, ke da kanki zaki je ki roke shi je abin nan, quli lahu in Abubakar idza qama fi maqamika lam yusmi'in nas min al-buka, kice masa idan Abubakar ya tsaya a gurin ka ba zai iya jaddada mutane ba saboda zai riƙa yin kuka ne kawai. Dan haka famur Umara, kace Umar kai ka ba da umurni a Umar, fa sallallahu bin nas ima mutane limanci. Fa fa'alat Hafsatu, nana Hafsatu ko sai ta je ta hakan din, ta je ita ma ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce masa Abubakar in ya tsaya ba zai iya yin sallah ba, dai ta kuka mutane ne kawai, kace Umar yayi mutane sallah don in kai ka faɗa magana ta mutu. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce a irin wato ne kaman kalman bai da ma, suka ce kalmata zujar ne kaman a irin bai ji dadi ba, inna kunna la antuna sawahibu yusufa, ku dai mata, ku dai mutanen Annabi Yusuf, kuna mutanen alba, ku jin gari ke dai gari ya ji ku kenan ko, yau ba ku daukan magana, na ce a ce Abubakar ya ma mutane sallah, me yasa za ku dame ni, ita ta zo ta ce me ke kin zo kin ce me, ba ku ji abin nan na faɗa ne, muru Abubakar fa li salli bin nas lin nas, ku ce Abubakar ya je ma mutane sallah. Fa qala Hafsatu li Aisha, a lokacin nan Hafsatu sai ta rabko wani abu, sai ta ce mana na Aisha, ma kuntu li usiba minki khairan, wani abin da kika faɗan nan naje na faɗan bai zama min alkhairi ba, ban samu wani alkhairi daga gare ki ba, karshen ta wani tsawa ka mamma, da ina tsammanin girma ne kika yi ko kin girma mani, kin girma babara, ashe ke jaddada matsayin baban ki kike so ki yi, ban ji daɗin wannan magana ba, ina nan za ka zai faɗa wallahi da ba zan jan faɗa masa ba, sai ki Allah ya kuku je ku arza ke da shi, saboda haka sai aka faɗa wa sayyidina Abubakar, sai je ya ci gaba da ma mutane limanci. Aga wannan yana nuna cewa kina sayyidina Abubakar yana daga cikin wanda suka fi kowa bayan ilimi da kuma wa abin nan, kuma rayuwa ta yau da kullum ta nuna hakan ne. Na farko lokacin da aka je yakin, lokacin da aka je Hudaybiya ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan an gama sulhu ya yarda ya sa an rubuta masa hannu, ya sa hannu a yi sulhu, yau ba za a shiga Makka ba, kowa ya daga hankalinsa har sayyidina Umar. Sayyidina Abubakar shine a hankali ya bibi damina ya wayar musu da kansu, ya ce musu ga kaza ga kaza ga kaza. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, wasu ba su yadda ya mutu ba, daga cikin su har sayyidina Umar, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Abubakar daga shigowa masallaci ana ta kuka ana ta hayaniya, Umar ya daga takobi, dole ne ya ce Muhammad ya rusu zan sare wuyansa, daga shigowansa masallaci ya ce jama'a kowa ya hakura zazzauna zazzauna, Umar zauna a nan gurin, umarni ya bashi take mun bare abin da ya mun bare kalma biyu yayi, sai kowa ya sakwat ya yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kaga kaman ya fi su ilimi da kuma hangen nesa. Lokacin da aka zo magana rubuta alqur'ani, Umar yake ga sakasa ce ba zai yi ba, okay Allah astaghfirullah, shi Umar ne ya bada wannan shawara, shi ma anasa abin da, amma dai incidences da yawa suna yawan shi nake so, shi nake so yakan wanda suka hana zakka, yakan wanda suka hana zakka, yace a sayyidina Umar yace ba za ka yake su ba, Abubakar yace za mu yake su, da aka tursa za ka ta yace ni Allah ya raba sallah da zakani kan a cikin Al-Qur'ani guri 83 zace a bai raba ba ce to duk wanda ya raba su zamu yake shi ba Allah bai raba su ba wanda sai ya raba su ko mu kyale shi yace eh to haka ne sai na fahimci cewa ilhama ne Allah ya wa Abubakar don haka yana da special maziya akan wato kenan sauran Ananas radiyallahu anhu anna Abu Bakr kana yusalli bihim fi waja'in nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma riwaya daga Anas bin Malik Allah ya dade shi kun ga hadisin namu daga Aisha sai Anas sai sa abokan gaban musulunci suka yi targeting Anas dan Malik su nuna ba mutumin kirki bane su targeting na Aisha sai targeting Abu Hurairah in sun rusa wayannan mutane a idan mutane sun rushe duk hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba musulunci saboda su ne suka fi kowa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen ruwaito a hadisai kuma su suka fi daman yada ta saboda wayanda suka fi kusa da shi din da yawanci sun mutu tun a lokacin ba zo ana neman hadisan ba sun tafi da ilimin su anna Abubakarin kana yusalli bihim sayyidina Abubakar yana ma mutane limanci fi waje annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tufiya fihi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya rashin lafiyar da bai tashi a cikin sa ba hatta idza kana yawm al-ithnain yau zai musu sallah gobe zai musu sallah jibi zai musu sallah har sai da ranar litinin ta yi ko musufufun suna sun yi sahu bayan wancan hadisin kenan da muke magana bayan an ce Abubakar ya ma mutane sallah ko ba ya cigaba da yin sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da zama a cikin gida ba lafiya shi kuma yanzu shi yake sallah ranar litinin mutane sun yi sahu a cikin masallaci fi salati a lokacin sallah fakashaba annabi sallallahu alaihi wasallam sadra hujrati annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bude labilan wato kenan dakin sa yanzuru ilaina yana kallon mu ko qa'imun yana tsaye ka anna wajhuhu warqatu musafin fuskarsa saboda tsananin haskenta a wannan rana sai ta kaman takaddar alqur'ani akwai takaddar da ta fitar alqur'ani haske mubalaga ce ko yawa abin nufi a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam dakin sa katanga ɗaya ne da masallaci kamar misali nan filin nan a ce nan ne ɗakin nana Aisha ai kun ga inda ya mutu a nan aka binne shi ko kuma a cikin ɗakin Aisha ne kuma a jikin masallacin ne yanzu da aka cire sai haka haɗe shi ma da masallacin ko yawa saboda ka sun yi sahu shi kuma ta nan ya dage ya miƙe ya jingina ta window sai ya buɗe labule sai ya leko cikin masallaci shine abin da ake nufi mun gane wannan sai sun ga fuskarsa ta musu wani kyau gaba daya shine ma'ana kenan kaman kai kace takaddan alqur'ani thumma tabassama yadhaku da ya kalle mu sai ya murmushi haka sai kaman da ya mana dariya yana dan murmushin dariya haka ne fahamna annabtatina min alfarahi sai ya zama gaba daya sai muka kusa mu fitini muka himmatu muka azama wato kenan sai muka ji kawai ba za mu iya rike kanmu ba za mu fitinu saboda farin ciki biru'ati nabi sallallahu alaihi wasallam saboda mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sai farin ciki ya kama shi har suka kasa jin cewon a sallah suke kaman su bar sahun sai je su same shi to amma da yake Allah madaukakin sarki ya sa su din su ne sai muka danne ji shi amma fa mun himmatu kaman za mu fitinuwa a nan shine su bar sallah su yi kansa saboda sun ji daɗi a Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kan kuma yawa rike sun ji daɗi sosai fanakasa Abubakarin ala akibaihi Abubakar yana kallon haka sai ya jawo baya kawai to ga mai guri ya zo mai tabbama mai rage nasa ya nade ko ya gaba ko shi kansa kaga kenan sayyidina Abubakar shi ma ya ji a jikinsa wannan abin don haka sai ya jawo baya liyasil safa don ya zo da ya shigo cikin sahu shi ma ya zama abin nan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kharijin ya zace cewa annabi sallallahu alaihi wasallam din zai fito ya zo shi ila salati zuwa sallah ya ci gaba in kwada zai fito to ko shi zai yi ma mutane limanci ko dama saboda babu uwa shine ake yin wadaki fa ashara ilaina annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai mana nuni sai ya ce ana timu salatu kan ku ci gaba da salanka, ku ci gaba da salanka, kar ku daga hankalin ku. Wa arka satar sai sake labulan, a shi kenan mun dana kallon sa ba, bai sake labule shi kenan. Sai muka ce dama ya ce mana a ku ci gaba da sallah a ishara, kuma ya sake labule yanzu ba ma kallon sa, dan haka sai muka ci gaba da sallah mu a wannan. Fa tuwfiya min yawmi, kuma a rannan ne ya wafati, a rannan ne ya wafati, kamar ya zo mai kenan ya musu ban kwana ko ya yi bushara, ya yi murmushi, ya yi dariya, duk dai kamar ishara wato kenan yake musu. Ina mun halin shahida nan sayyidina Abubakar zai yi nufin zai ja baya saboda wato kenan ya huce. Amma ta ina ne fuskar abin, ina ne fuskar muhalli shahid na wannan hadisi, tunda yana magana ne akan masu ilimi da falala su suka fi cancanta su ilimanci. Haka ne ya nuna, tunda shi ne limami ba ya nuna yana da falala. To amma ina ai selling point inda shi yake son
yin bayan sayyidina Abubakar himmatuwa da barin gurbin da yake limanci saboda ya ga wanda ya fi shi falala.
Yawwa, saboda wanda fi shi falala. Ina ce ahlul ilmi wal fadli ahqqu bil imamati, yanzu shine ahlul ilmi wal ilmi wal fadli wa, to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zofa, to yanzu shi kuma shine ahqqu, da ga shi sai sai ne yanzu ya ja ga wani ahlul ilmi wal fadli din wanda yake ya fi shi yana nan tafi. Wallahu ta'ala a'lam. Babu man dakala li umman nasa fa jaa al imam al awwal fa ta'akhkhara al awwal. Wannan yana mana bayani wannan babi akan wanda wato kenan ya shiga dan ya limanci mutane, sai ga limamin farko ya zo shi, za a sallah amma sallaci liman bayyana sai ka wuce gaba, ana cikin sallah sai ga liman ya zo, ya za ka yi? Fata akara al-awwalu, sai na farkon sai ya ja baya saboda wannan liman da yazo ya shigo ya karbi sirrin sa kenan ko? Ana haka a sallah? Kuma idan an yin tayi? Ana haka? Kai ne liman masallaci, ka fara ka tafi wani guri wani yazo ya karbi limanci ya fara, kai kuma sai ka shigo dallan malam kuma baya daban guri na sun yi raka'a su biyu, dama kuma raka'a hudu ne za a yi, sai ka ja sai ya shige gaba. Ana haka manzo? In an yi kuma ta yi? Da yake can ya to sayyidina Abubakar ya yi baya annabi sallallahu alaihi wasallam, ai bai shigo ba. Oke, to da ya shigo da ta yi kenan, to yanzu da bai shigo ba. An Sa'ad bin Sa'id Sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zahaba ila bani Amr bin Auf li yusliha bainahum. Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi ko yake cewa As-Sa'idi, wani kabila kenan, kabilar suna na Halima ko? Kabilar suna na Halima, Halima ta Sa'adiyya. In namiji ne a ce As-Sa'idi, in mace ce a ce As-Sa'adiyya, ha haka ne? To kabilar su ne wata matsala ta faru, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi li yusliha bainahum, dan ya sulhu ya daidaita tsakanin su. Don haka fa hanati salatu, sai lokacin sallah yayi, babu annabi sallallahu alaihi wasallam babu duriya ta sa a wannan lokacin, ba a san yaushe zai dawo ba. Faja al-mu'azzinu ila Abi Bakr, sai ladan ya zo gurin sayyidina Abubakar, to ya kira sallah shiru shiru shiru, annabi ya dawo, sallah ko bara a fasa ba ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana duniya ko baya duniya? To haka sai ya zo gurin sa, sai ya ce masa atusalli lin-nasi fawqim, zaka iya yi ma mutane limanci, ni ko sai in tada ikama, mana mu je in tada ikama kai ka kai ma mutane limanci, kaman yana neman abin dinsa. Amma kuma sai ya amfani da wato kenan siga ta ladabi, za ka yi ma mutane limanci, kar ya zama ya ba Abubakar umarni, kun gane? Yawa, zai yi kai ma mutane limanci, sai mu je in tada ikama, kawai sai kai abin nan. Qala na'am, sai ce kware da gaske, sai ce kware zai iya yi. Yanzu ba umurni aka bashi ba, amma situation ya karanta. Yauwa, dole kowa ya zama akwai situation da dole zaka zama ka ja ka tsaya tunda bayan da za a yi ba za a fasa sallah ba, haka ne? Tunda ku yanzu condition ne ya warranti karafe shi ya bende, don haka sai ya ce kware, tunda dole sai mun yi sallah din. Don haka fa sallah Abubakarin sai na baka sai wuce gaba sai aka fara sallah. Ana cikin sallah wajen Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasu fi salati, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya zo mutane suna cikin sallah, ana cikin sallah. Fatakhallasa hatta waqafa fi safi, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tafi sai zo har ya tsaya a cikin sahu shi ma ya kabbara. Kai Abubakar, Allah ya masa wato kenan baiwa, sai zo ya shiga sahu ya kabbara ya bi shi. Tasdiqu fil gari wa siddiqu lam yari mako wa ma yaquluna ma fil gari min arji wa alladhi ja'a bi siddiqi wa saddaqa bihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ja'a bi siddiqi Abubakar wa saddaqa bihi sadaka, sai shiga sahu a tasaffakan nasu, mutane suka dinga tafi suna masa haka ya gane. Wa kana Abubakar la yalfitu fi salati, sayyidina Abubakar in yana sallah baya kalle nan kalle can, dan haka sallah kawai yake ta zubawa, sallah yake kira'a yake. Balamma aksaran nasu taswiqa, lokacin da mutane suka tsananta tafin, kuma mutane suka kasa hakuri, tunda mai guri ya zo kai kanka jama na baya, shi ba bai san abin da yake faruwa ba. Iltafata, sai danyi haka kadan fara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a bayansa yace to likiji kenan ko, fa ashara ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam animkus, Annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya a matsayin ka, zauna ka, ka ci gaba da matsayin ka, yawa maintain your position, ka ci gaba da sallah, babu wani abu ne na baka wannan authority din. Amkus makanak, ko stay where you are. Ta haka farafa'a Abubakarin radiyallahu anhu yadayhi fa hamidallaha sayyidina ala ma amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar, ko mun lura akwai fikihu a nan gurin fa, sayyidina Abubakar yanzu an bashi umurni ya ci gaba da sallah, haka ne? Kaga dole ya bi wannan umurnin, amma duk da haka sai kan tunda abin ta wata fuska daban, shi yasa malamai da yawa zai yi gaske su ittifaki akan abu guda. Akwai aujuhun nazari kala-kala da inda mutum yake hangen abu, sai dai kawai a riƙa ba juna uzuri wasu lokuta. Haka ya daga hannunsa ya ce Allah na gode maka, Allah na gode maka, Allah na gode maka, akan me? Yawwa, Annabi yana nan kuma ya ce masa kuma ya ci gaba da sallah, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama mamun gashi, ni Abubakar na ga wannan matsayi, Allah na gode maka, Allah na gode maka, Allah na gode maka, yanzu ya gode wa Allah maɗaukakin sarki ala ma amara bihi, saboda umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallama wato nake ne ya masa a wannan min zalika daga cikin wannan. Duk da haka kuma thumma istakhara Abubakar, sai Abubakar sai ya ja baya, in kai ne yaya ba ka zama abin alfahari ba, ai Annabin ma ni a bana yayi sallah. Wani mutane yanzu ba a ce ku wuce ba, Allah Allah suke samu da rakofa kawai su wuce gaba, su sun yi limanci bi da yawan lokaci da kafafa ake ma dole sai na shiga, bai to kaga su yadda suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo bai kafafa ba, komai a gurin sa ake koya na addinin musulunci, amma ya ce Abubakar ya ci gaba da sallah. Yanzu ya girmama abin ko bi talimul mutaallim fasali guda yayi na wato kenan, malami ya girmama dalibinsa, dalibi ya girmama malaminsa, saboda ai Annabi sallallahu alaihi wasallam al-alim wal mutaallim sharikani fil khair, da malami da dalibi ai su biyun sun yi tare a cikin aikin alkhairi, ba haka bane? Saboda haka sayyidina Abubakar sai ya juya baya hatta istawa fi safi, har ya dawo ya daidaita a cikin safu. To yanzu shi ya riga ya hukunci kamar yanda ya hukunci kaza'an, zai wuce ya limanci a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan. Yanzu kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da an bashi umurni ya ci gaba, shi ya hukunci kaba'an, ba zai yi ya ci gaba da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya dawo da baya. To tunda ya fito baya ya shiga sahu, sallah kuma dole sai an yi ta a gare, don haka babu dama annabi sallallahu alaihi wasallam shi wuce. Wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce, sai aka ci gaba da sallah har aka je aka idata. Falam man sarafa, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kala, sai yake cewa ya Ababakarin ma manaka an tafbuta id amartuk, ya Abu Bakar menene ya hana ka tsaya a inda kake lokacin da na umarce ka? Ba na ce ka wuce maka ka ci gaba da mutane sallah ba, eh ka fara. To me ya hana ka, menene ya hana ka? Kaga wannan nukta tana nuna mana cewa kar kai gaggawan hukunci a mutum kullun sai ka ji bashin dinsa, sai ka ji bashin dinsa, don yana iya yiwuwa ya zama bashin din da zai ba din ya kayatar da kai ko hujjar ta yi maka. Yawwa, amma once kawai daga gani kawai sai kai hukunci, to za a iya shiga cikin damuwa. Sai ka bi kakaf ko ba ka ba, yawwa, fa tathabbatu an tusibu qawman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'alun nadimina. Sai ce to Abu Bakar na ya umarce ka kaki ka dawo, menene dalilin ka? Fa qala Abu Bakar, sai sayyidina Abu Bakar ce ma kana li ibn abi quhafata an yusalli bin nasi wa an yusalliya bil an yusalliya baina da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ai ba zai dace dan gidan Abi Quhafa, sunan baba sa kenan ko Abu Quhafa ko, yawa, da haka asalin sunan sayyidina Abu Bakar Abdullah ibn Abi Quhafa, Abdullah dan Abu Quhafa. To sai ce bai dace ma dan Abi Quhafa bai ba wa kansa sunan girma ba, da ya ce Abu Bakar ka aiko kowa ya san shi ko, sai ya koma kasa wato kenan ya rage ma kasa wato kenan kima. Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah, ko duk wanda ya kankanda kai dan Allah, Allah madaukakin sarki daga shi zai. Bai dace ga dan Abu Quhafa ya yi sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba, bai dace hakan din ba, ni a yanda nake fahimtar lamarin kenan. Sai da kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi uzurinsa, haka ka fahimta? Eh, to shikenan, yanzu an dauke masa laifin kin bin umarni kenan, in ma har akwai haka. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mali ra'aytukum aktsartum tasbika, sai da kan mutane kuma, to ya ku kuma naga kuna ta tafi ko da duk su ma bai musu hukunci ba, sai da yaji dalilin su tukunna. A'a, me ya faru? Naga kuna ta tafi me ya faru? Ha, man rabahu shay'un fi salatihi falyusaddih, duk wanda wani abu ya daga masa halan hankali na bacin sallar sa dangane da mu'amalar sa da limamin sa, to yi tasbihi. Matsala ta da liman ne ko? Eh, to shikenan, to ku yi tasbihi, ku ce subhanallahi. Fa innahu idza sabbaha, duk limamin da yake cikin sallar sai ji an ce masa subhanallahi, iltafata alaihi, zai dan saurara ya ji me yake faruwa, zai waiwaya ya kalli matsalar, ba lallai iltafata haka yake nufi ba, zai waiwaya ya kalli matsalar ya ga ina ne yake bukatan gyara, zai gyara. Wa innama tasfiqu lin nisa'i, abin sani tafi da kuke jinsa na mata ne, mata ne su ne za su yi tafi. Amma ko sai ku ce subhanallahi, duk limamin da yake cikin sallah sai kace, zai wani action sai kace subhanallahi, sai ya razana, sai ya tsaya ya yi nazari cewa menene yake faruwa a cikin wato kenan sallah, sai ya gyara. Ga akwai fikihu mai yawa a cikin wato kenan wannan hadisi, babu innama ja'ala al-imamu li tamma bi, babu da yake magana cewa abin sani an sanya limami ne don aiko yi da shi. Innama a balaga tana daga cikin me adatu sasarin ko, da innama da kuma me da lada me da lada kuma ithbat, haka ne, yawa, suna tabbatarwa da kuma ta'akiri ma haqqahu taqdimi ma haqqahu ta'akhir, suna daga cikin abubuwan da suke wato kenan karfafa abu, suke taksisi, ana kiransa al-iktisas. Innama ja'ala al-imamu, abin sani kadai ba a sanya liman dan komai ba, aikin sa kadai shine li utamma bihi, dan a cika sallah tare da shi, ma'ana dan ai koyi da shi. An sanya limami a gaba dan ku na baya ku koyi da shi, shi yasa a baya yake ce mana ku zabu wanda yake yafi kowa ilimi da falala da daraja da dukaka, dan ya yi muku saboda ai wanda kuka bashi ibadar ku, ka ku bashi addinin ku ne, idan yana da nakasashen ibada, kuna da nakasashen ibada ko, in yana cikakken ibada sai ku samu kuma cikakken ibada Allah ta'ala ala ana ayyuhar radiyallahu anha qalat lamma saqala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam rashin lafiya yayi masa tsanani qala asallan nasu ya fita cikin hayyacinsa dai dan dawo cikin hayyacinsa sai ce jama'a mutane sun yi sallah ko a masallaci asallan nasu mutane sun yi sallah a masallaci kullun sai muka ce masa la ya wanda ya sallah ya rasulullahi hum yantazirunak sai an sa jiran ka ne Allah Allah suke ka dan samu sauki ka fito ka lallaba shikenan sai ka zo kai musu sallah kenan ko kaga kenan majority mutane suke musalla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutanen gaggawa bane ba ɗan ba liman minti biyar bane minti biyar liman bai zo ba kawai ya wuce kawai sai na ibi ya wuce yawa a sukan jira sun jira ce to mutane sun yi sallah kuwa shi ma kaga kenan wannan magana ta nuna kamar tsammanin sa an yi sallar ne kenan kaga lokacin ya dan shiga sosai eh yace a suna nan suna ta jiran ka faqala da'uli ma'an fil mikdab sai ce a samu ruwa a baho a zuba ruwa mai sanyi a cikin baho dan dan watsa ruwa a jikina sai na fita qala sai mai riwaya take cewa nana Aisha kenan ko fa fa Allah sai muka aiwata haka aka ja kawo baho aka cika masa da ruwa faktasala sai wanka fa zahaba liyanwa sai yunkura zai tashi tafi masallaci fa ugumi alayhi sai fadi ya suma sai ya suma ya fita cikin hayyacinsa saboda tsananin rashin lafiya aka ta yayyafa masa ruwan da aka ta mene ne thumma afaqa sannan daga baya sai sake dawowa cikin taitayinsa fa qala ne da sai ce a sallan nasu mutane sun yi sallah kullun sai muka ce la hun da su yi ba hum yantazirunak suna nan suna jiran ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ya sake cewa da ubi da uli ma an fil midam to a sake kara mu wani ruwan a cikin baho saboda haka sai aka sake zuba masa kala sai take cewa fa qa'ada fa tasala ya shiga guna ya zanna ya wanka a ciki kuma zahaba liyanua bayan ya dan haira haicinsa sai ya yunkura zai tashi tafi masallaci fa ugmi alaihi sai ya sake faduwa ya suma ya sake suma aka bi ana fifita ana menene ana haifar da ruwa sun ma afaka sannan sai ya sake wato kenan tasowa fa kala a sallan nasu ya ce jama'a mutane sun yi sallah kuwa a masallaci kulna la muka ce masa ba su yi ba hum yantazirunak suna nan suna ta jiran ka dai ya rasulullahi Allah Allah suke dai ka Allah baka da lafiya ka samu dai ka fito a sallan nan fa kala sai ya ce da ulima an fil mikdab a sake zuba mun ruwa a cikin bahu kuma du fa qa'ada ya sake tsugunawa fa tasala ya yi sallah thumma zahaba liyanwa eh fagne eh faktasala ko fa qa'ada faktasala sai tsuguna ya yi wanka thumma zahaba liyanwa sannan ya yi hunkura zai tafi fa ugmi alayhi sai sake suma thumma afaka sannan sai sake tashi fa qala sallan nasu mutane sun yi sallah kuwa kulna la muka ce ba har yanzu dai ba su yi sallah ba hum yantazuruna tana dai jiran ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannasu ukufun fil masjid mutane ko suna nan kuzuna a cikin masallaci suna nan suna ta jira yantazuruna annabiyya sallallahu alaihi wasallam li salati al-isha suna ta jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a yi sallar isha al-akhira wanda yake ta karshen sallolin farilla na ranar fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam ila abi bakr labin ya tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aika a je a ga yawa abubakar bai an yi salli bin nasu yayin mutane sallah na gama iyaka kokari na abun bai yiwu ba don haka abubakar ya je ma mutane sallah fa tahur rasulu fa qala sai manzan ya zo gurin sayyidina Abubakar sai ya ce masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurka an tusallibin nas lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar mutane sallah shi abin ya gagara faqala Abubakar sai sayyidina Abubakar ya ce wa kana rajulan raqiqan maganar nan Aisha ta tabbata kenan mutane ne mutum ya kasance shi mutum ne mai wato kenan kariyar zuciya yana da wato kenan menene ake kira simplicity ne ko me ake kira mun gane yana da ake kira simplicity da Hausa raqiqul qalbi leniency ake fassara leniency sanyin zuciya ko to so lenient tausasawa ko yawwa mutum ne mai tausasawa raqiqan ya Umar sallallahu alaihi wasallam sai ce Umar kai ma mutane sallah kaga yanzu sai itifaki da magana ya saba yake nan ko Umar ka wuce kawai mai sallar nan jikinsa ya riga ya gama sanya ya dumo ta ba zai iya fa qala Umar sai Umar ya ce masa anta ahqqu bi zalik kai din da kai ne kafi cancanta da wannan haka kai hakuri ka wuce mutane sai sallah me yasa yau ba irin wannan tawadu ne kam gaggawa kake ka wuce gaba ka ba mutane sallah gaggawa kake ba na baka da sallar sa ba ki ka wuce gaba kaga ya jefa masa shi ma ya sake jefo masa anta ahqqu bi zalik kai ne kafi cancanta fa sallallahu Abubakar tilkal ayyam sadaka wannan kwanakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya yana gidan nan Abubakar shi ya zama shi yake ma mutane sallah ko bakin hadisi takaddam sauran hadisi mun ga mun gabatar da shi yana nuna bayin da tawazi'un sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke da kuma karfin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma koya su ma ya dawo hankalinsa menene a farkon zuciyarsa sallah haka ne ya suma amma in ya farfado zai ce an yi sallah kuwa sallar ita ce take cikin zuciyarsa sallah kun ga ita ce abinda ba a yafe ma mutum ba a kowane yanayi yake ciki ko mun rashin lafiya in dai akwai hankali a jikinka ba a yafe maka ba ita ce abinda aka ce a filin yaki ma ba a yafe wa mutane ba ana cikin yaki sai mutum ya yi sallah illa iyaka an sassauta ka ce ya ce gwargwadon halin da yake ciki ko yawwa za ku iya yi kuna gudu kuna sallah za ku iya yi kuna tafowa kuna sallah kana harba bindiga kana sallah ita ce abinda aka ce ko babu alwala ka yi ta yi ba haka ne ko babu alwala ka yi ta yi ba kai sallar nan wasu malamai suna ganin cewa ko babu ta yi ba ma za a yi ta haka ne ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكينا مصابا يصلي ويقضي أكثر ما كان مالكه زي يصلر إذا ياسا متيم أكثر تماما يهي تماما يساك يصلى كوكما إن ياسا بلوغ على الله يس أما دي إلو بجن صلى يهي أكتي يصلر كوي كان تشكي إن باب روان دذاك على الله باب كسر دذاك تماما لو تشكي مصام على بيسك إبن القاسم لكي تمجي مجي المجال إمام مالك يشي ذاك يصلر حكا sannan in ka samu ruwa ko kasanta mama sai kai sake ta duk da cewa sabani Imam Malik yace Allah ya salli wala ya kadi da sarusu wa ashbaku ya kadi wa qada'u li ashab azbaku mala azbaku yace duk ba zai yi hakan din ba amma duk lokacin da samu kasanta mama ko ruwan Allah sai yayi malam ashab yace a haka zai yi ta kuma ba zai rama ba wala ashab kai yace kage da wanda Imam Malik kadai maganganu guda hudu Imam Malik yace a ba zai sallah ba kwata kwata lokaci ya wuce kuma ta faɗi almajirinsa guda uku manya ba wanda ya goyi bayan sa Ibn al-Qasim yace sai yayi ta haka kuma sai ya rama Azbagu yace a ya jira din da lokacin da samu ya rama Aisha mace a yanzu zai yi ta yanzu ake buƙatar ta don haka yanzu lokacin sa yana buƙatar ya channeling din sa hankalinsa zuwa ga ubangijinsa to kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan kuma in ya farfado sai ce mutane sun yi sallah kuwa in ya farfado sai ce mutane sun yi sallah kuwa yana daga cikin abubuwan da yake da umarni a mutanansa kuma yana daga cikin abin da yace yace mana dan ya koyar da mu ce ita za a fara mana hisabi a kanta ranar tashin alkiyama kuma yace mana in sallah ta yi kyau ta karbu sauran ayyukan mutum masu yin kyau su ma wato kenan sun karbu. Wa anha radiyallahu anha hadisi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin, hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya salla a gidansa lokacin shakin bashi da lafiya. To ai ma'ana yashi take takaddama wa fi hadhihi riwaya, wannan hadisi ya riga ba ta, amma a cikin wannan riwaya akwai da yake cewa wa idza salla jalisan fa sallu julusan, inta ne idan liman ya zama zai salla a zaune to kuma a zaune za ku yi salla, ku ce kuma za ku yi salla da ma'ana kuna koyi da shi kenan. In liman ya zama yana da laruri sai ku bi shi tare da larurin sa, inda har shi ne ya cancanta ya muku wato ginin lima ya bi na dai, duk da cewa akwai sassauci kamar yadda muka karanta a baya ko annabi sallallahu alaihi wasallam a zanne Abubakar yana koyi da shi a tsaye, sauran mutane suna koyi da sayyidina Abubakar wato ginin a tsaye. To alhamdulillah za mu dakata a nan insha Allah, abin da muka faɗa daidai daga sauti a bayan liman kamar yadda shi ne dalilin daga sauti a bayan liman. Na? Daga sauti a bayan liman? Eh? Sai ina baka yana daga kuma kana tambaya na ya inganta?
Kamar yadda ya muke.
Eh.
Ai adatin ya ce da
ake.
Shi ne ko ko na kula ta kusa ana daga
sauti. Eh, liman yana daga sauti. To wannan fahimta ne na mutane. Eh, ladan yana daga sauti. Wannan matsala ce ta fahimta yadda zai yake fahimtanta. Annabi sallallahu alaihi wasallama muryarsa yakan daga ta duniya masallaci suna ji, don haka babu bukatar dagawa. Amma idan ya zamana wato kenan bayi da lafiya sai Abubakar ya daga sai mutane su ji, haka ne? Da wannan mutane suka samu dalilin ladan yana daga sauti bayan wato kenan liman, in liman yayi shi kenan mutane sai suka zarce da shi a haka. To daga baya wasu daga cikin malamai da yake kowa wani malami Allah ba da ikon bashi lokacin da in yayi fatawa fatawanta za ta samu karbuwa a duniya, wasu daga cikin malamai su suka sake dawowa da cewa a'a ba za a daga ba, sai dai shi liman ya daga. To sai Allah madaukakin sarki ya kawo mu zamanin da aka samu loudspeaker, wa'inda aka fi jin fatawansu shi ne cewa shi liman ɗin shi ne zai ɗaga, da haka sai su ɗauki microphone sai su bashi. Yanda kuma wasu suke fahimta shi ne cewa a zahiri abin da ya faru a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ɗagawa, ran da ya gaza sai wani ya yi gazawa, shi ne idan sautinsa ba zai kai ba, sai idan larura ta shiga sautinsa ba zai gamsar da mutane ba, kun gane, sai wani ya daga. To yanzu masallaci sun girma sautin liman ba zai daga ba, zaka wasu suka madani cewa sunna shine liman ya daga, wasu suka ce ba haka bane sunna ba, sunna shine tunda ba zai daga ba ko an samu microphone na bayansa ne zai daga, in dai sautinsa original sautinsa ba zai kai ba to wani ne zai daga.
To koda da wannan
ha dama na baka ba amfanin sa ya daga bane, yanda nake fahimtan al'amarin kun fahimce ni, yanda ni personally yanda nake fahimtan al'amarin shine idan liman sautin sa ya gaza to wani ne zai daga, don haka koda microphone anita fahimtan wani ne zai daga,
koda da
microphone ai sautin liman ya gaza sunna ita ce wani ya daga, shi kuma wani nasa ya kai. A bisa fahimtar da ni nake yi wa lamarin kenan, ka gane, duk da na san cewa yanzu fahimtar da take ci la'allar zamani zai zo wata rana zaka ga abin ya sake juyawa, in Allah madaukakin sarki ya gada ya kan ɗaukar wata fata. Yanzu idan ka je ka misali ni abin da na gani a cikin masallacin haramin Makka har yanzu ladan yana ɗagawa, amma a Madina liman ne yake ɗagawa, which means ba kowane malami daga cikin malamai ne ya sallama cewa ladan ba zai daga ba, ka gane, yawa zahirin abin shine liman sautin sa ya isar wa kowa idan sautin liman ba zai isar wa kowa ba to wani ya daga haka ne yawa to akan haka ake har yanzu ake amma ba fahimtar ne haka nan wato kenan kowa da irin tasa ni na fi ganin ta idan har sautin liman ba zai iya gaya mutane masallaci ba sai da mutanen masallaci ba na baya ladan ya daga amma fa kuma ba tsala cewa da take anjima ana ta abin nan da ana ta maganganu a cikin ko cikin ta tawamin na fiqhu amma zahaban maliki zaka ga na cewa wasahihu eh to yace me
wato yace abin da
fiqhu idza zata salatul muslimi wa salati bihi wasu suna ganin cewa in maladan da ya daga sautin sallar ma ta baci gaba daya ya haba bi halata ay salla da ladan ba amma shi mai da ya kawo ce abin da ya fi zama ingantacce shine ya halatta ladan ya daga sauti ya halatta kuma ai sallah wato kenan da ladan so ta matsala ce wanda take ke lafiya kowa da yake fuskantar nazarin ta wallahi ta'ala na'am.